To a shirinmu na mata yau bakuncin wa muka samu.
Kun samu bakuncin assalamu alaikum. Kun samu bakuncin Hajiya Halima Waziri.
Hajiya Halima. A bamu labari amma a takeice.
To ni dai sunana Hajiya Halima Waziri. An haife ni a unguwar Dorayi bayan asibitin Murtala. Na fara primary school ɗina a nan masallaci primary school. Na zo na tafi secondary school na gama na zo na tafi aikin ma'aikatar aikin makarantar aikin jinya shi ma ne na gama yanzu alhamdulillah ina aiki
makarantar aikin jinya abinda kika so yake karanta kenan ko kuwa ki samu canjin ra'ayi
ban samu canjin ra'ayi ba
ke dai kice rayuwar take da kika taho biki samu ki tuntube akan hanya ba
alhamdulillah masha Allah
to da aka yi karatun aikin jinya shekara nawa aka yi
shekara ta biyu ina karatun aikin jinya
bayan an kammala sai aka yi kaka
sai Allah ya sa a lokacin da na kammala na samu aiki na fara aiki da karamar hukumar birni da kewaye
a matsayin me
a matsayin community health extension worker
to daga nan sai aka je ina ba a karo karatu ba
eh na koma na sake karo karatu shi ma na zama senior community health extension worker shi ma ina aiki sai akai posting ina zuwa nan taron local government muna tare da taron local government har yanzu su kuma suka yi posting ina suna cikin asibitin Malam Aminu Kano a matsayina na chief community health extension worker
kai kin je kololuwa
to alhamdulillah
daga dalilin ne aka
daga municipal
kika ƙara shekara nawa kika yi a municipal
akalla dai na samu shekara wajen 10
kina aiki sai kika shekara 10 kafin ki karo karatu
to
ai biki ba mu labari mu sha ji wani irin gogwarmaya akai akan hanya har kafin azo har ki kawo ga matsayin
gaskiya ni ba abin da zan ce ubangiji alhamdulillah dan tunda na taso ni dai ban samu wani abu dai da ya sha mun kai ya bani matsala a rayuwa ba
ko a abokan aiki
alhamdulillah
ba mazan nan ba sa dan hararai da yawa zaki ga matan sai ki bitin
shi to ai ni yawanci inda nake aiki gaskiya ba cudanya akwai maza amma bangaren su daban mu kuma bangaren mu daban to kin ga ba wani dai inda na zauna dai alhamdulillah an yi zama an zauna dai inda na zauna mun zauna kusan uwa dai uba dai ne
to ya aka hada aiki da aure na tabbata da aure
eh to gaskiya dai kam wannan dai kam sai dai mu ta ba mazaje hakuri alhamdulillah kuma ba mu goyen baya muna zaune lafiya da su
to kin san aikin jinya kike akan je kukan shiga kauyuka ko wata ran akan jima a waje kafin a dawo gida ya al'umma suke kallon shige da bucinki ya mai gida yake ko shi ma mai gida
gaskiya ta nan gurin je kam ina goya masa baya saboda wani bin ma an nace yawan fita yayi yawa sai ya ce to mutane waye sai ce in dai zaki fita mutane to ba zaki abin da kike baki da ba zaki samu abin da kike buri ba
kene shi yake mara miki
alhamdulillah shi da iyaye na kan ba abinda zan ce musu sai godiyar Allah
to yanzu ki ba mu labarin wani course kike ƙara shin degree ne masters ne
diploma ne in community health extension worker
bayan na farko da kika
yi nayi na farko J2 na junior community health extension worker sannan na koma na je na senior
to yanzu me burinki
buri na zama in zauna lafiya da ci gaba ubangiji Allah ya tallafa mu da dafa mun ya bamu zaman lafiya
a aikin ko a gidan aure
duka aikin da gidan auren
to baki da burin karo wani karatun a inda kike yanzu ko ni kin kai kololuwa kenan
eh to ina da buri kam in koma in karo karatu insha Allah
wani fanni
shi ma dai nan fannin lafiya ina da buri in koma in yi CHO dina
to wani irin kira zaki wa mata musamman matasa akan ilimi
to gaskiya kiran da zan wa mata musamman akan ilimi su dage su ilimi saboda rayuwar nan yanzu idan baka da ilimi fa abin tausayi ne gaskiya shine kiran da nake wa mata su dage su yi ilimi ko dan ƴaƴansu da jama'a za a tallafa ta kowane bangare
To dandali na godiya.
To na godi.
To madalla Baraka Bashir dandalin VOA.